Hi, can I speak with Timothy, please? Hello? Timothy? Hello? Ba da 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 ba.